Rediyon Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dadon da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. A cikin wannan shiri za ku ji maimaitawar ciki da gaskiya. To amma kafin ku ji wannan shirin, sai kun ji roƙon taimakon fiye da dala biliyan 2 da ƙungiyar lafiya ta nema domin tunkarar rikicin harkokin kiwon lafiya da ke ƙara yin kamari a ƙasashen Siriya da Yemen da Iraq da kuma wasu ƙasashen. Akwai sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan arewacin Najeriya da kuma ra'ayin ku masu sauraron mu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shekaru biyu jere matasa daga Najeriya na cimma wani babban burin da ɗaliban makarantar sakandare kalilan ke cimma, wato samun a ɗauke su a dukkan fitattun jami'o'in Amurka da ake kira Ivy League. An ba Augusta wa Manzu na wadda iyayenta suka kaura zuwa Amurka daga Najeriya. Daga nan ɗaya ga watan Mayu ta zaɓi makarantar da take so ta tafi daga cikin fitattun jami'o'in Amurkan. Bara wani ɗalibi haifafan Najeriya, Harlow Eke, ya zaɓi zuwa jami'ar Yale bayan da aka ɗauke shi a duka fitattun jami'o'in 8. Duka ɗaliban biyu dai sun yi karatu ne a makarantar sakandare ta Elmore Memorial da ke birnin New York. An kuma ɗauki wa Manzu na a waɗansu ƙarin jami'o'i 4 da ta nemi shiga da suka haɗa da jami'ar John Hopkins, jami'ar fasaha ta Massachusetts, jami'ar New York da ake kira NYU da kuma makarantar fasaha ta Rosella. Wa Manzu na ta shaida wata tashar talabijin cewa ko da yake an haife ni a nan Amurka, na ziyarci Najeriya a lokuta da dama. Na kuma ga 'yan uwana da ba su da irin wannan damar da na samu, saboda haka dukan abin da na yi zan tabbata ya ɗaga mutuncin Najeriya. Kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da tuhume-tuhume da aka yi wa mataimakin shugaban ƙasar Kenya William Ruto da ake zargi da laifin gallazawa bil'adama. Jiya Talata kotun ICC ta ce alƙalai biyu daga cikin uku sun kaɗa kuri'a amincewa da yin watsi da ƙarar da aka kai Ruto da wanda ake tuhumar su tare Joshua Asafran. An ɗora wa Ruto alhakin kisan kai da tilastawa al'umma ƙaura da kuma gasawa jama'a ƙuba yayin tashin hankali a shekara ta 2007 da 2008 da suka biyo bayan zaɓen da aka gudanar a ƙasar. An kuma zargi Sang shugaban wata tashar gidan talabijin wato ta rediyo da aikata irin wannan laifi. An kashe kimanin 'yan ƙasar Kenya 1,100 a rikicin ƙabilanci na tsawon mako guda da ya biyo bayan zaɓen. An kuma zargi shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta da taka rawa a kitsa tashin hankalin. Aka kuma tuhume shi da laifuka biyar na gallazawa bil'adama. A watan Maris shekara ta 2015 kotun shari'anta manyan laifukan ta ƙasa da ƙasa ta yi fitali da ƙarar bayan da masu shigar da ƙara a kotun suka janye sabili da rashin ƙwararrun shaidu. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama suna zargin gwamnatin ƙasar Kenya da rashin ba masu shigar da ƙara haɗin kai da kuma tsorata shaidun. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ba masu neman jam'iyyarsu su tsaye da su takarar shugabancin Amurka Ted Cruz na jam'iyyar Republican da kuma Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat rata a takarar. To sai dai dukansu sun samu nasara mai mahimmanci a zaben tsaye da ɗan takara da aka gudanar jiya Talata a jihar Wisconsin da ke arewacin Amurka. Cruz ya doke Donald Trump da maki 15 kamar yadda sakamakon ya nuna, wanda Cruz ya bayyana a matsayin nasarar sauya akala da kuma kiran haɗin kai ga Amurka. Sanders, mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijai, kuma ya doke Clinton da kashi 55% a zaben da aka gudana a Wisconsin ɗin. Yanzu dai ya lashe jihohi 6 daga cikin 7 da aka gudanar da zaɓe a baya-bayan nan. Ya kuma shaidawa magoya baya a Wyoming da za su gudanar da nasu zaɓen ranar Asabar cewa kamfen ɗinsa fa ya kankama. Prime Minister Ireland yayi murabus jiya Talata sakamakon gagarumar zanga-zanga da ta biyo bayan tonan sililin da aka buga wanda ya nuna cewa ya zuba jari a kasashen ketare da nufin barda sawun abin da ya mallaka. Jiya shugaban kasa Olaf Ragnar Crimson wanda ya katsa ziyarar da ya kawo na Amurka ya koma gida ya ki amincewa da bukatar da Prime Minister Sigmund David Gunnlaugsson ya gabatar na nema a rushe gwamnatin kana majalisa ta nemi gudanar da zabe kafin cikar wa'adin mulkin su bayan rahoton fallasan da aka buga da lakabi Panama Papers. Prime Minister ya fuskanci matsin lamba na neman yayi murabus daga dubban masu zanga-zanga tunda aka fitar da rahoton da ya nuna shi da matarsa sun kafa wani kamfani tare da taimakon wani kamfanin lauyoyin Panama da ke da alhakin tonon sililin. Ya kuma musanta aikata ba daidai ba, yace an biya haraji da ya kamata.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da rahoton cewa fiye da mutane miliyan 120 suna gudanar da rayuwa a ƙasashen da suke fama da rikici, a saboda haka take roƙon samun taimakon fiye da dala biliyan 2 domin tunkarar rikicin harkokin kiwon lafiya da ke ƙara yin ƙamari. Wakilin muryar Amurka a Geneva, ƙasar Switzerland, Lisa Scheinlin ta aiko da rahoton cewa Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana niyyar baiwa mutane miliyan 87 a fiye da ƙasashe 30 taimako. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce an fi buƙatar taimakon gaggawa a ƙasashen Siriya da Yemen da kuma Iraq. Rick Brennan shi ne daraktan shirin ba da taimakon gaggawa da ayyukan jin ƙai na Ƙungiyar Lafiya ta Duniya, ga kuma abin da ya ce.
The number of people in need, incredible devastation that those events have had on the health sector, destruction of health infrastructure.
Rick Brennan ya ce mummunar bannar da rikice-rikice suke wa harkokin kiwon lafiya sun hada lalacewar harkokin kiwon lafiya da shirye-shiryen bayar da alluran rigakafi da kuma hasarar jami'an kiwon lafiya ko kuma likitoci. Waɗannan matsaloli ba za su kau nan da nan ba, a saboda haka tilas a yi tunanin yadda za a taimaka. Kafin ku ji maimaitawa ciki da gaskiya, a ci gaba da shakatawa da wannan waka. Kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne ga maimaitawar ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar.
Jama'a assalamu alaikum. A yau tafe muke da kyakkyawan labari. A ranar 11 ga watan Janairun wannan shekara, mun fara gabatar muku da shiri akan yadda ake danna haƙƙin ƴan arewacin Najeriya a rundunar ƴan sandan ƙasar. Da yadda Speto General Solomon Arashe da shugaban hukumar kula da ayyukan ƴan sanda tsohon Speto General Mike Okiro suke cin karansu babu babbaka wajen yin ƙarin girma ko sauyin wurin aiki majami'an ƴan sanda yadda suka ga dama, ba tare da bin tsarin aikin ƴan sanda ba, wato yin amfani da matsayin ɗan sanda da kuma cancantarsa. Idan kun tuna, mun bayyana muku cewa rundunar ƴan sandan Najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta, daga kan shi Speto General ɗin har zuwa ga masu mukaman CSP ko kuma Chief Superintendent, kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girmi wani. A wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi, ana ɗauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma, yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su, waɗanda kuma kusan kaco kam ɗinsu ƴan yankin arewacin Najeriya ne. To, da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su ji, domin kuwa an fara samun sabon salo. Su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin ƴan arewa an fara bi, ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin. Kamar yadda na ce, an fara ne. Domin a cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko DCP, da farko mutane biyar, huɗu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Lagos, waɗanda suka haɗa da John Jackson Mava daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa, da Olusola Babajide David daga ƙaramar hukumar Ikorodu a jihar Lagos, sai Titus Simba Lamurde daga ƙaramar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa, da Chika Abubakar Mai Damma daga ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto, sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga ƙaramar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin 'yan sanda, kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma, an sake fitowa da sunaye guda 10 na muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda, wato DCP, waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan, aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su 10, dukkansu 'yan arewa, aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. Waɗannan kuwa sun haɗa da Mr. Ero Oga daga ƙaramar hukumar Oju a jihar Benue, da Yunana Y. Babas daga ƙaramar hukumar Taba Balewa a jihar Bauchi, da ɗan Malam Muhammad daga ƙaramar hukumar Katsina a jihar Katsina, sai Mu'azu Zubairu Halliru daga ƙaramar hukumar Dukku a jihar Gombe, sai Rabi'u Yusuf daga ƙaramar hukumar Hukari jihar Taraba, sai Sanusi Yanma Lemu daga ƙaramar hukumar Bako a jihar Niger, sai Ahmed Ilyasu daga ƙaramar hukumar Kaduna a jihar Kaduna, sai Isiyaku Muktar Garko daga Garko a jihar Kano, sai Muhammad Ubakura daga jihar Kano, tare kuma da Alhassan Mamuda daga majalisar ƙaramar hukumar Funtuwa a jihar Katsina. To, a bayan waɗannan kuma akwai wasu jami'an 'yan sanda guda 6 masu mukaman DCP da ake shirin ba mukaman kwamishinonin 'yan sanda, waɗanda su ne suke kan gaba yanzu haka a wannan layi. Dukkansu guda 6 'yan arewacin Najeriya ne, huɗu daga jihar Kebbi, guda daga jihar Taraba, guda ɗaya kuma daga jihar Katsina. To, amma a yayin da wannan ke faruwa, wasu ƙarin jami'an 'yan sanda su kimanin 900 masu mukaman ASP sun kai kukansu ga hukumomi kan yadda aka yi magudi wajen ƙarin girma a ɓangarensu zuwa ga mukaman DSP, inda wasu ma aka ninka musu ƙarin girman zuwa mukaman superintenda. Musamman waɗannan 'yan sanda su 900 sun zargi wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ladabtarwa, ACP Jonathan Toworu, da laifin musguna musu, har ma wai sun ci yayi alwashin cewa muddin yana kan wannan kujera tasa, waɗannan jami'ai ba za su samu ƙarin girma ba. Idan an tuna, a wani shirinmu kan wannan batun, akwai jami'in 'yan sandan da ya faɗa mana cewar danniya da nuna son kai ba su ne kaɗai matsalolin da rundunar 'yan sanda ta Najeriya take fuskanta a yanzu ba.
Wato, ita hukumar 'yan sanda ita take tura al'amura na promotion da su hukumar kula da al'amura
na 'yan sanda.
Ita take shiryawa a magana promotion, ce ta tura musu.
Ta ce wani da wani.
Wani da wani a qualified a ba'a promotion.
Sun cancanta.
Sun cancanta yawwa. To, amma a yanda ake ciki yanzu, kawo bakin su ɗaya.
da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda da kuma rundunar yan sanda.
Eh, shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ya ba da mutane ya ce a promotion ɗinsu, shi ma aiki sai ya ɗauko ya bayar da ya promotion. Su da haka suke yi, bakinsu ɗaya wallahi. Bakinsu ɗaya ba gyaran ƙasar ne a gabansu ba gaskiya.
Yanzu da shugaban ƙasa yanzu kai kira da shi da zai tambaye ka ya kake ganin wacce ya kake ganin za a ba gyara wannan al'amuran. Me za ka gama?
Shugabanci wato warwar matsala yake. Na ƙasarsa idan na ƙasar da suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai kai fatan Allah ya baka hikima da zaka warware musu matsalarsu ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani na ƙasar kai ba wa'annan su shugabanni mai yasa za su iya kareto wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum
ba kurare babu gurbin da za a ce ga ofis din da manjina yake
kike ne CSP a promotion ina zuwa assistant commissioner of police ko ina SP ko ina ACP a promotion ina zuwa DC sai a ce babu ofis din da za a kai ka wa kake na an promotion din kai na ofis din da za a saka a to wannan ai ba laifi na bane ku za ku kareto ofis din da za ku bani
su za su kirkiro
eh su za su
doka ta ba su dama kina
za su iya zuwa ko doka akwai doka za a iya canja ta sai gyarawa a kireto ofisis ai wacan aikin yayi ai ya kireto more ofisis kuma ka samu vacancies kuma ya promote mutane da kara rayuwar sun nan girma so muna fata dai gurin za ta prevailing akan wannan aiki din domin yayi wannan abubuwa
da haka kana ganin kina abu ne mai saukin a kiro gurabe
wallahi da kireto gurabe ina ganin kashi 80 daga cikin matsala ta kauce ta zama babu ita
to amma kuma akwai batun kamar saka wani san zuciya kila na ma wa za a ciyar gaba baka ganin koda an samu gurabe misali an samar da guraben baka ganin wannan kuma zai zama matsala ga waye zai zama iya tunda kamar yanzu da kake ba misali cewa shugaban hukumar yan sanda da shi IG ne kawai suke musayan abubuwan tsakaninsu
gaskiya kuma sai an sa ido a wannan sai an sa shugabanni na gari gaskiya wanda za su aka tabbatar da adalcinsu aka tabbatar su mutane masu adalci ne in baka ba kowane gyara aka yi ma wannan sauran zai shigo ciki
ko da an kirkiro gurabe
wurin da kasi wurin postin na mutane yanzu haka har yanzu ba za a yi postin ɗinka wuri ba sai ka san wani a gurin da ba za ka gaba sai for men indicated only sai wanda aka sani sai wanda aka sani ka san wani wallahi in baka san wani wallahi ba za ka yi kawo ka
ko ka cancanta ko kana ba kwazo
ko me kwazonka in dai kana da kwazo wato wanda yake masa abin da suke so ne kawai
magana nan ta abubuwan da suke dakushe kwazon yan sanda batun shi ciyar gaba ne kawai in aka magance kuma shi kirin ko kuma akwai wasu al'amura da kake ganin cewa suna ci muku tuwa a ƙwarya su ma suna buƙatar kulawa.
Na shi dai babban matsala ne amma wallahi a ƙasa akwai matsaloli da suka shafe shi akwai matsaloli da suka shafe shi yanzu alal misali duk police station da ka sani shi ne basic unit na policing yanzu a Najeriya to duk police station da ka sani gwamnatin tarayya ba ta ba shi abin da ya wuce 40,000 a wata uku a sai mai
kamar babban charge office na abin local government da muka saba gani
duk wanda ka sani duk police station da ka sani standard police station wallahi ba a ba su shi ma sai da aka yi ruwa rana aka zo ake ba da wannan kudaden
wannan 40,000 ta me
40,000 ne ko in ya dan dala ya zama 45,000 ko 50,000 ko kasa ko 30,000 duk wata uku ba a ciki zaka sayo motocin patrol na police mai a ciki zaka sayo takardun da za a yi bincike duk wanda zai yi statement yayi a ciki zaka sayo takardun da za ka tafi rubuce rubutan ka a matsayin ka na DPO a ciki zaka sayo wa motar ka service ka gyara a ciki zaka biya yan sandan ka in sun yi tafiye da biye ka biya kanka kai ma
kudin kwanan daji
duk a wannan 40,000 fa saboda Allah ya shirya gaskiya wallahi in bada local government da sabon assistant government da suke da taimaka musamman a nan arewa wallahi aiki na sadda ba zai yi ba
masu sauraro ƙarshen shirinmu kenan a wannan karin sai kuma a shirinmu na gaba za ku ji mu da wani sabon batun ful Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya
kwana ga Mustapha Nasiru ba tsari zai gabatar da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan arewacin Najeriya.
Jaridan jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Leadership da daya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa matsalar rashin tsaro a jihar Kaduna ya sa Inspector General na ƴan sandan Najeriya Mr. Solomon Arase ya tura mataimakin Inspector General na ƴan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Bala Nasarawa domin ya tabbatar da ingantuwar tsaro a can jihar ta Kaduna. A can bangare guda kuma jaridar ta Leadership ta bada labarin yadda mambobin majalisar dokokin jihar Nasarawa suka dambaci a zauren majalisar saboda batun nadin shugabannin riko na kananan hukumomin jihar Nasarawa. Jaridar Blueprint ta yi daya daga cikin manyan labaran ta ne da batun gobaran nan da ta haddasa asarar dimbin dukiya a kasuwar Sabon Garin Kano, inda jaridar ta ce gwamnatin jihar Kano ta sanya attajirin nan na Afirka Alhaji Aliko Dangote domin ya zama shugaban kwamitin neman gudunmuwar kuɗi domin sake gina kasuwar. A gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta ambato kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Anambra Dr. Joy Akabuke yana cewa a yanzu haka akwai mutane 2000 da ke ɗauke da cutar tarin fuka da ke shan magani a can jihar ta Anambra. Jaridar Daily Trust ta ɗaya daga cikin labaran ta ne da ke ambato na kusa da Dr. Yusuf Maitamasule ɗan masanin Kano. Yana ƙaryata labarin da ake bazawa na cewa Maitamasulen ya rasu. A can sashe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ce ‘yan sanda sun cafke mutane 15 da ake zargin masu satar jama’a ne a jihar Kaduna. Daga cikin waɗanda aka kama dai hadda waɗanda ake zargi da sace malaman kristocin nan guda 3 da kuma sojan nan mai mukamin Kanar wanda daga bisani aka tsinci gawarsa a mace. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta ce ‘yan sanda sun ɗauki matakin rufe ofishin jam’iyyar PDP na jihar Kebbi saboda rikicin da jam’iyyar ta PDP ke fama da shi a can jihar Kebbin. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa rundunar ‘yan sandan jihar Zamfara ta cafke wani mai unguwa tare da wasu mutane 4 saboda zarginsu da hannu a wani mummunan kisan da aka yi wa wasu mutane 13 a can ƙaramar hukumar Maru da ke cikin jihar Zamfarar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Mai magana Hajiya Ogurgu Aro, mai trader a kasuwar Alabarago ‘yan kaji. Haba shugaban kasa Muhammadu Buhari, ka tuna mu yadda talakawa suka sha wahala a wajen zaɓenka. Don Allah ka tufa. Ga matsalar, babu shakka mun gode wa Allah dangane da harkar tsaro, alhamdulillah. Amma ta ɓangaren rayuwa babu shakka babu daɗi. Domin ga dai tsadar kayayyaki. Haka kuma aka ƙara da man fetur babu. Ya kamata shugaba Buhari ka rinsa idanka fa kan waɗannan da suke kusa da kai, ko kuma waɗanda suke ba su da tausayi suke kawo wa talakawan Najeriya matsala. Ka rinsa idanka. Abin da ya ba daidai ba zai kamata a raga mashi ba. Don miliyoyin jama'a suna cikin matsuwa, tsananin matsuwa. Ya kamata Buhari, yadda aka san ka da karka canta. Don Allah kar ka sauya yadda aka san ka da. Suna cikin matsala babu shakka kafan nan, ka tausaya ka duba. Kai wani abu don Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari. Assalamu alaikum. Mai magana Hajiya Ogurgu Garo, mai trader a kasuwar Alabarago.
Assalamu alaikum. Ni ne Usman mai caji Hansel, kare shanu Olodo Ogun State Nigeria. Ina kira ga al'umma don Allah mu taru mu taya shugaba Muhammadu Buhari da addu'a. Allah ya bashi nasara akan wannan kyakkyawan fata da yake da shi a ƙasar Najeriya. Saboda gaskiya Buhari yana da kyakkyawan niyya a wannan ƙasa. Mutum ko ɗan adawa ne ya san da cewa lallai Janar Buhari yana da kyakkyawan fata a ƙasar nan. Sai dai in ya ki faɗi saboda don shi ɗan adawa ne. Sannan kuma ina kira ga ma'aikatan sashen mai na fetirul a ƙasar nan. Su ji tsoron Allah, su yi aiki da gaskiya kamar yadda an ka umurce su. Su guji duka abin da ke kawo tsaiko ga samun man ga jama'a a ƙasar nan. Sannan kuma ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari don Allah ya yi hankuri ya ƙara kula ga ma'aikatan man fetirul. Duk wanda bai yi aiki daidai ba a fitar da shi, ai mishi bita da kulli. Sannan a sa waɗansu in ma ta kama ma a fitar da su daga aiki in ba su yi da gaskiya. A sa waɗansu tunda ba su kaɗai ne sun ka iya aikin ba, akwai waɗansu sun ƙware da wannan aiki suna neman su yi aikin tsakani da Allah ba su samu dama ba. Wannan shine ra'ayina. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum muryar Radio America. Mai magana Eliasu Bello ke gabakin gulbi jihar Kebbi Najeriya. Muryar Radio America, ina fatar za ku isar min da sako na ga Malam Shehu Garba kakakin Buhari. To Malam Shehu Garba, ka ce single account ɗinku ana iya samun dala trillion ɗaya har da wani abu da kuma wani account mai naira trillion uku. To duka dai fa ba shi ne a gaban 'yan Najeriya ba. Ka kuma faɗa cikin bayananka ka ce za a yi ruwan kuɗi, 'yan Najeriya sai sun yi mamakin da kuɗi za su kewaya. To kamin a yi ruwan kuɗi da Allah ya yi ƙoƙari a yi ruwan fetur, domin 'yan Najeriya suna cikin akuba ta rashin man fetur. Masalan arewacin Najeriya da na cikin nan nisan ne. Zan iya baka labarin jihar Kebbi. Wasu wurare har an fara sayar da kadadin nan shinkafa, domin ga shinkafa nan tana lauɗi ba. Babu fetur ɗin ba da ko kuma ba abin saye ne, sai mutum ya zo ka kadadin shinkafa sai ya kawo da zai ya ce ta sayarwa ta. Idan akwai wani mai hali da shi ne ya zo ya sayi wannan kadadin ya ci gaba da bata ruwa. Gobara ce ta riga ta kama, wancan yana janyowa ruwa ga rijiya ya yi bokiti ɗaya ya je hawasa, ya koma jiya bokiti ɗaya ya je hawasa. Wannan ya je shi duran baki rijiya yana ta tare ruwan, wacce sun taru zai je ya watsa domin kashe gobarar. Shin da shi da wancan wane ne ya wani hikima wanda ya riga ɗiba bokiti ɗaya ɗaya yana watsa? Sabida haka wallahi talakawa suna cikin halin ƙaƙanika abin da ya shafi matsalar man fetur. Kamin a yi ruwan kuɗi to da Allah ya yi ƙoƙari a yi ruwan man fetur. Domin talakawa su suke daga cikin abubuwan da suke. Na gode BOA da fatan za ku isar da sako na ga Malam Shehu Garba. Mai magana Eliasu Bello ke gabakin gulbi.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Shekaru biyu jere matasa daga Najeriya na cimma wani babban burin da ɗaliban makarantar sakandare kalilan ke cimma, wato samun a ɗauke su a dukkan fitattun jami'o'in Amurka da ake kira Ivy League. An ba Augusta Wanamzu Nna wadda iyayenta suka ƙaura zuwa Amurka daga Najeriya, daga nan zuwa ɗaya ga watan Mayu ta zaɓi makarantar da take so ta tafi daga cikin waɗannan fitattun makarantu. Bara wani ɗalibi haifafan Najeriya Harold Eke ya zaɓi zuwa jami'ar Yale bayan da shi ma aka ɗauke shi a dukkan jami'o'in. Duka ɗaliban biyu dai sun yi karatu ne a makarantar sakandare ta Elmont Memorial da ke New York. An kuma ɗauki Wanamzu Nna a waɗansu ƙarin jami'o'i huɗu da ta nemi shiga, da suka haɗa da jami'ar John Hopkins, jami'ar fasaha ta Massachusetts, jami'ar New York da ake kira NYU, da kuma makarantar fasaha ta Rensselaer. Wanamzu Nna ta shaida wa wata tashar talabijin cewa ko da yake an haife ni a nan Amurka, na ziyarci Najeriya a lokuta da dama, na kuma ga yadda 'yan uwana da ba su da irin wannan dama na samu. Saboda haka dukkan abin da zan yi zan tabbata ya ɗaga mutuncin Najeriya.
Allah kai mu tare da fatan za a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na